أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan al-Muharram hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 21 ga watan 9 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka لتاف مقدمة العزية للجماعة الأزهرية واللفر ببن مالمي أبو علي حسن أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى وأنا كما شيني درس ونشدة أتكيون وانا لتاف مي البركة درس اندي يقباتا منشقا أين واتو منا أتكيون فصل اندي يكي مغانا أكن أين هم واتو نجسا a ciki a darasin da ya gabata mun karanta mas'alar giya da kuma mun ji yanda malamai suka tattauna akan kasantuwar ta najasa ko ba najasa bace ko sannan kuma muka shiga maganar mas'alan mani shi ma mas'alan najasa ne mani ko mani ba najasa bane shi ma dai a duk darasin da ya gabata mun ji abinda malamai suka tattauna da kuma dalilan kowane bangare cikin waɗanda suka ce najasa ne da kuma waɗanda suka ce ba najasa bane sannan kuma Malakul Hassan Ash-Shadhili ya kuma gaya mana suffar mani yanda yake dan a bambance shi daga mazi da wadi da sauransu sannan ya gaya mana yanda mani namiji yake da yanda mani mace yake da suffofin kowane wanda duk a darasin da ya gabata gurgudu an yi bayani akan haka sannan mun yi magana shi ma akan wadi shi ma da siffarsa da kuma ainihin wato hukuncinsa sannan mun karanta mazi shi ma da siffarsa da abin da ke jawo shi da kuma hukuncinsa sannan sai mun karanta wata gaba ta ƙarshe game da wato tokan najasa to hayakinta ma najasa ne to anan ne muka ce malamai sun kai sun kawo sun tattauna game da atharun najasa najasa wato irin alamomi ko gurabun najasa na abun da ya shafi hayaki ko toka ko makamantan haka wanda malamai ainihin wato akwai akawal guda biyu ma'ana akwai zantuka guda biyu akwai mazhabar Hanafiya abinda suke bada fatawa game da wannan mas'ala da kuma Malikiya da wasu daga cikin Hanabila su kan sun tafi akan dukhanun najasa wa bukharuha tahirani waɗannan wasu daga cikin wato mazhabar Hanafiya Malikiya a madogara daga cikin mazhabar Malikiya da kuma ainihin wato wani bangare na Hanabila sun tafi akan cewa hayakin najasa ma'ana hayakin da najasa ce aka kona ta wannan hayakin da take tayarwa suka ce wannan mai tsarki ne sannan Imam Shafi'i da Imam Abu Yusuf daga bangaren Hanafiya su kan waɗannan sun tafi akan cewa hayakin da ke fita daga najasa shi ma najasa ne kaman asalinsa kaman yanda asalin abin da yake fitar da hayakin najasa ne to shi ma hayakin da yake fita najasa ne wannan shine kaulin Shafi'iyya da kuma Abu Yusuf ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Imamu Abu Hanifa wannan kuma shine mazhabar ainihin wato Hanabila wa hadha huwa almadhhab inda alhanabila tunda dama mun ce can wasu daga cikin Hanabila ne su kuma suka tafi tare da Malikiya da wasu daga cikin malamai cewa ainihin wato mai tsarki ne amma akwai wani kaulin na Imamu Shafi'i Abu Yusuf da kuma wato ita kanta mazhabar Hanabila din sun tafi akan cewa ainihin wato hayakin najasa to shi ma najasa ne sai dai su Shafi'iyya sai suka ce an yi afwa idan dan kadan ne sun ce najasa ne amma suka ce idan dan kadan ne hayakin an yi afwa a kansa mazhabar Shafi'iyya kenan to wancan kaulin na farko da suka ce hayakin da ke tashi daga najasa mai tsarki ne shi yuzilul hadath wannan hayakin da yake fita suka ce ba najasa bane ko kauli na biyu su kuma suka ce najasa ne to wa hadhal bahth mabniun ala anna najasa duk wannan tattaunawa da malamai suka yi sai suka ce wannan mas'ala ce wadda an gina ta akan cewa ita najasa idza taghayyarat a'raduha wastahalat idan ainihin ita najasar ta juya ta canza daga najasar an kona ta da aka kona ta yanzu sai ta zama toka sai ta zama wani abu daban ba ainihin najasar ba shin wannan athar din mai tsarki ne ko najasa ne wannan shine abin da ya kawo wannan sabanin na malamai ita najasar najasa ce to in an kona ta sai ta koma toka to har yanzu da ta koma tokan nan yanzu in an kalle ta ba za a ce mata najasa ba domin ta rikide ta zama toka to da ta zama toka ita ma tokar najasa ce ko kuma ba najasa bace in ta canza salo an bayan jago wallazi zakarahu al-Mazuri an al-Jumhur yani min al-Malikiyya malam Mazuri game da abun da ya ainihin ambata daga Jumhur cikin Malikiyya huwa ma zakarahu al-Musannif shine abin da shi mawallafin littafin ya tafi akai cewa waramadun najis wa dukhanuhu najisun an bayyana li anna ad-dukhan war-ramad atharun tabi'atun li asliha suka ce saboda da tokar da hayakin duk suna bin asalinsu ko shine najasa wa haythu innal asla najisun suka ce tunda asalin najasa ne fa atharuhu najisun to haka shi ma athar din gurbin wannan najasar alamar wannan najasa ita ma najasa ce amma Sheikh Abdul Sami' al-Azhari a sharhin wannan littafi na Iziya ya ce wannan kauli ne dha'ifi kauli ne wanda yake mai rauni wanda anka koma shi kansa kana duba Iziyaka sharhin da shine wannan sharhin na Abdul Sami' al-Azhari shine wanda aka yi wa Iziya shi ita shi ainihin matanin yana cikin ainihin wato abun nan wannan sharhin da aka yi to in ka duba shi ma a Iziyaka ma za ka ga wannan kaulin cewa wannan cewa hayakin to kan najasa hayakin ta ma najasa ne ya ce wannan kauli ne mai rauni wal madhhab taharatuhuma an bayyana fal makhbuz bir rawth an najis har ba suka ce burodi ko gurasa wadda aka yi ta da turosan najasa kawai zuwa aka ko bola ce ko abin nan kawai aka abin nan ko turoso ne aka samu wuta kawai sai aka zo aka dora burodi aka yi burodi akan wannan wutar ko kuma aka yi gurasa suka ce dahirin wannan buredin bai da matsala mai tsarki ne an bayyana walau ta'allaka bi shay'un min ar-ramad suka ce ko dan wani abu na toka ya dan makalkale wannan tokan najasar tokar turosan ta dan makalkale a jikin buredin ko jikin gurasa ka karkade kawai ka yayyage ka ci mai tsarki ne to kaga wannan su sun tafi akan cewa lalle hayakin nan tunda an yi magana akan najasa idan najasa tana nan a matsayin ta na najasa to hukuncin ta yana nan amma da zarar ta zama wani abu daban to yanzu hukuncin ta ya zama na wani abu daban ba najasa ba in za ku iya tunawa mun yi kaman makamanciyar wannan mas'ala a karatun alwajiz da haka duk lokacin da ainihin abu ya canza to ya canza ya koma me yanzu najasa ce aka tara ta sai aka banka mata wuta sai ta kone ta zama toka yanzu ta zama toka shin ita toka a karan kan ta najasa ce ba najasa bace to tunda yanzu wannan najasar an kone ta kanka kalle ta ba najasa kake kallo ba toka kake kallo to yanzu ba najasa bace toka ce na fata an gane to an yi maganganu masu tsawo akan wannan ainihin wato mas'ala din wanda har na kawo muku wata magana da ainihin wato malamai na zamani suke fada cewa kamar sabulu wanda ake yin sa za ka ga kitsan alade ne amma za a san'anta shi ya narke a cakuɗa shi da wasu sinadarai in ka ganshi ba za ka ga kitsan aladen ba ya bace ya zama wani abu daban awul maita ko kuma kitse ne na mushe amma an sarrafa shi ya zama wani abu daban an yi sabulu yasiru tahiran bitilka listihala yana canza wannan bisa wannan fatawar ta malaman da suka ce idan toka idan najasa an kone ta ta canza salo daga najasa ta zama toka to ba najasa bace wannan tokar to akan wannan suka ce haka kitsan alade idan aka dauko wasu sinadarai aka cakuda da shi aka sarrafa shi aka kone shi ko aka yi masa wani abu sai ya zama to ya fita daga kitsan alade ya zama wani abu daban to yanzu hukuncin sa ya zama hukuncin wani abu daban ba hukuncin kitsan alade ba dan haka wannan sabulin da aka yi ya halatta ya amfani da shi an fahimta ko haka suka ce mawaddu tajmil yawanci abubuwan da ake yin kwalliya da su allati yadkhulu fi tarkibiha shahmul laham shahmul khinzir wanda yawanci wayannan abubuwan da ake yin kwalliya da su a yado ko na mayamayan shafawa ko wasu abubuwa na make up na mata za ga cikin abubuwan jerin gwanan da ake hadawa akwai shahmul khinzir kitsan alade idza tahaqqaqat fi halisti halatu shaham in dai an tabbatar da ba kitsan bane zunzurutu aka dauko aka yi abin da shi a an sarrafa shi ta yanda an cakuɗa shi an maida shi wani abu daban ya tashi daga in ka kalle shi ka ganshi kitsan alade to yanzu ya tashi daga hukuncin kitsan alade ya zama wani abu daban dan haka hukuncin sa ya zama hukuncin abin da ya koma haka in ba ku tuna ba mun ce insulin sun ce shi ma asalin insulin da ake yi masu cutar siga wannan allura suka ce asalin ta minal khinzir daga alade take yubahu limarda sukari at-tadawi bihi suka ce amma yana halatta ayyuwa masu cutar siga amfani da wannan lidarura saboda larura bi dawabit hashari'iyyan an kula da ka'idoji na shari'a saboda ba kitsan bane sai an yi masa wasu abubuwa an sarrafa shi an fitar da shi daga ainihin in ka kalle shi kaga kitsan aladan sannan a hada ya abun nan to saboda haka bisa waccan ka'idar ta idan najasa ta rikide daga najasa ta zama wani abu daban to yanzu hukuncin ta ya bar hukuncin najasa ya zama hukuncin abin da ta koma sai dai in abin da ta koma din shi ma najasa ne to shi ma har yanzu sai a bashi hukuncin najasa idan ku abin da ta rikide ta koma ba najasa bane to yanzu ita ma ba najasa bace Allah ya sa kun gane wannan ka'idar ga malaman da suka ce idan najasa ta canza ta koma ta canza salo ta zama wani abu daban to ba za a kira ta najasa ba to akan wannan zaka gina wannan hukuncin malaman ku da suka ce dama ko da ta rikide ta zama toka to da hayakin ma da yake tashi din najasa ne kaga shi kuma wancan kaulin an ce yana da rauni kamar yanda muka karanta wallahi ta'ala alam to wannan shine a gurguje dai abinda muka karanta da kuma karashin bayanin alal muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi izalatin najasa malaike cewa ga wani fasali da zai yi bayani game da wato hukuncin gusar da najasa alal musannif تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي yace wajibi ne gusar da najasa daga tufafin mai sallah in dai mai sallah ya tabbatar a jikin tufafinsa akwai najasa to wajibi ne ya kawar da wannan najasar wa badanihi da jikinsa wa makanihi da gurin da zai yi sallah matukar ya san a tufafinsa a jikinsa a wurin da zai sallah akwai najasa wajibi ne gusar da wannan najasar to ina ne daidai gurin da mai sallah ake so ya zama mai tsarki sai ce wa huwa mata masuhu a aba'u shine gurin da gabobinsa suke goga in yayi ruku'u in ya dago daga ruku'u in ya tafi sujada inda gabobinsa suke kaiwa da komowa daidai shacin gurin ya zama to mai tsarki koda misali sauran gurin din najasa ne amma daidai nan gurin inda jikinsa yake kai kawo a lokacin da yake sallar to nan gurin wajibi ne ya zama mai tsarki idza kana zakiran laha idan ya kasance yana tunawa ko ya tuna da ita najasar qadiran ala izalatiha kuma yana da ikon gusar da ita bil ma'il mutlaq da ruwa sakakke ma'ana sharadi da sharuɗan nan guda biyu wajibi ne mutum ya gusar da najasa daga jikinsa da tufafinsa da gurin da zai salla matukar ya tuno cewa a tufafin nasa ko a jikin nasa ko a gurin da zai salla akwai najasa sharadi na farko kenan in ya manta fa to yanzu hukuncin mantuwa ya hukansa ya manta jikinsa akwai najasa ya manta tufafinsa akwai najasa ya manta gurin da yake sallar da najasa a gurin to yanzu hukuncin mantuwa za a yi masa shi yasa aka sa sharadin ya zamanto ya tuna cewa akwai najasa sharadi na biyu kuma ya zama yana da ikon da zai iya kawar da ita dan tana iyawa ya san jikinsa akwai najasa ko tufafinsa akwai najasa ko gurin da yake zauna a gurin zai salla akwai najasa amma yana kwance ne ba shi da lafiya ba zai iya kawar da ita ba to shi ma wannan kaga gusar da ita sharadin gusar da ita ya fada a kansa dan haka a samu sharuɗan nan guda biyu yana ya tuno cewa akwai najasar daya na biyu zai iya kawar da ita bil ma'i kuma da ruwa al mutlaq ruwan da yake bai gurbata kalarsa ba ta canza ba dandanansa bai canza ba sansanansa bai canza ba na sama ne ko na famfo ne ko na gulbi ne ko rafi ko wani abu mai kama da haka falau azalaha da mutun zai tuno cewa akwai najasa a jikinsa ko a tufafinsa ko gurin da zai salla kuma zai iya gusar da najasar amma da ya tashi gusar da ita sai ya gusar da ita bi gairihi da wani ruwa wanda ba sakakken ruwa ba wa salla kuma yaje ya salla lam tasihha salatu salla bata yi ba bata inganta ba kaga kenan sharuɗa ba biyu ba uku kenan ake nema tunawa ifon gusar da ita ruwa sakakke kowane sharadi in aka rasa a ciki to akwai damuwa ya tuna yana da ikon gusar da ita amma da ya tashi sai ya gusar da ita da wani ruwa wanda bai cika sharuɗan ruwan da za a gusar da najasa da shi ba kuma yaje ya sallar haka lam tasihha salatu salla bata yi ba ina fata an gane wa tanazzuhu almuslim anin najasati wa ghaslu ma asabahu minha wajibun liqawli llahi ta'ala tsabtar muslimi daga najasa da wanke abin da ya same shi na najasa din wajibi ne akan musulmi saboda fadin Allah ta'ala wa thiyabaka fatahir tufafinka ka tsarkake su wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid suna tambaya ka game da al-mahid al-mahid gurin da haila take fita al-mahid jinin haila al-mahid lokacin da ake jinin haila to anan duk sun fassara shi da al-mahid amma anan al-mahid shi jinin haila ana tambayar suna tambaye ka game da jinin haila qul kace da su huwa adhan shi jinin hailan nan cuta ne fa'tazilu an-nisaa dan haka ku kaurace wa mata fil mahid lokacin shi yasa fil mahid na biyu suka ce a lokacin da suke jinin haila fil mahidi a daidai gurin da jinin haila yake fita to ku kaurace musu kar ku zance nan gurin wala taqrabu hunna kar ku kusance su hatta ya duhurna har sai sun yi tsarki fa idza tadahharna in sun yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawabina Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarki wa dalilu ala anna an-najasati innama tuzalu bil ma'il mutlaq dalilin da ke nuna cewa ita najasa ba a gusar da ita sai da ruwa sakakke ruwan da kalarsa ba ta canza ba dandanansa bai canza ba sansanansa bai canza ba alladhi lam yataghayyar ahadu awsafihi thalatha bi najasin anna Allah ta'ala qala saboda dalilin cewa ba a gusar da najasa sai da ruwa mutlaki saboda fadin Allah ta'ala wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi Allah ta'ala yana saukan muku da ruwa daga sama dan ya tsarkake ku da shi kaga ruwa da ya sauka daga sama ruwa ne mutlaki in banda abinda shari'a ta yi kaidi tace ba sai an yi amfani da ruwa ba wajen kawar da wannan najasar kamar najasar da mutun ya taka da takalminsa kaga wannan hadisi ya ware ta ba sai an wanke ba takalminka ya taka najasa kawai in ka sa shi a ƙasa ka goga ka duba kaga najasa ta fita shikenan ya tsarkaka ba sai ka wanke ba haka zailul mar'a mace ta sako hijabi yana jan ƙasa sai ta bi gurin najasa shima tana gogan najasa sai ta ƙara gaba kuma can gaban ba najasa sai hijabin ya kuma kwasa ƙasa can gaba inda take mai tsarki wannan gurin ya tsarkake wannan najasa da ta goga a baya shima wannan babu buƙatar sai an wanke amma in ba irin ire-iren waɗannan ba to in mutun ya samu kansa najasa ta taba shi to sai ya kawar da najasar bil ma'il mutlaq da ruwa wanda yake sakakken ruwa ina fata an gane haka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da fatan mushe kaga ita ma ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in an jeme ta ita kuma ta zama mai tsarki ba maganar wanke ta ita ake yi ba kawai jeme ta zai da an jeme ta ta tsaftata kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza dubigal ihab faqad tahura qala al musannif wa idza saqata sai ke cewa kafin nan kai sai ke cewa haka shi mamani ga malaman da suke ganin najasa ne amma sun yadda in ya bushe akan kare shi kaga shi ma najasa ne amma gashi an kawar da shi ba da ma'ul mutlak ba in an kankare shi yayi saboda hadisin na Aisha tace in yana danye takan wanke shi daga tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bushe ta kankare to kaga gashi najasa ne ga waɗanda suka ce najasa ne shi ma mun tattauna satin da ya wuce ga malaman da suka ce najasa ne suka ce in ya bushe ba sai an wanke ba in an kankare shi shi ma ya dauki hukuncin gusar da najasa kuma kaga ba da ruwa ba an fahimta sai yake cewa falau azalaha bi gairi wa sallalam tasihha salatu shi ma wannan cewa idan da zai yi amfani da ruwa da zai gusar da najasa ba da ruwa mutlaki ba kuma yayin sallah sallarsa bata inganta ba shi ma wannan hukuncin ba ana daukan sa bane ala idlaqihi da fadin sa me yasa suka ce bal saboda yakfil mashu gogewa yana wadatarwa litadhiri sayf wajen tsarkake takobi takobi kai jihadi da shi ya jini da ya bata in ka samu wani abu ba sai an wanke shi ba a goge ya zama ba jinin shikenan ya tsarkaka wal mir'a haka mudubi shi ma najasa ta zuba akan sa to shi ma ba sai an wanke ba an goge ta wannan mudubin ya tsarkaka haka inda najasa za ta zuba a ƙasa a guri ba a wanke ba amma kawai rana ta daki gurin kawai sai zamanto ta rana ta busar da gurin ya tsarkaka ko kuma iska tana karkadawa a gurin sai iska ta busar da gurin ya tsarkaka kuma an kai sallah ta yi ina fata an gane kaga kenan gurin da yace falau azalaha da zai can farkon hukuncin yake cewa zai gusar da ita in yana da iko da ma'ul mutlak ko to kaga ba kowace najasa bace ashe ake gusar da ita da alma akwai najasar da an goge ta yi akwai najasar da ƙasa ce take tsarkake ta akwai najasar da in rana ta daki gurin ko iska ta kada najasar ta bushe shikenan ta tsarkaka an fahimci wannan to qala al musannif wa idha saqata ala al musalli wa huwa fi salati najasatun badala salatuhu sai yake cewa idha saqata ala al musalli wa huwa fi salati najasatun najasatun shine fa'ilin in zaka iya dauko ta ba zaka iya dauko fa'il din ba tare da kaga fassarar ta ma tsayi ba to zaka iya ka ce wa idza saqata najasatun in kai haka ya zai fi kyau idan najasa ta zubo ta fado alal musalli akan mai sallah wa huwa fi salati kuma yana cikin sallah kawai daga sama sai aka zubo najasa sirrishi kuma yana ƙasa kawai sai najasa ta zubo masa ko ka ce wa idza saqata idza fado alal musalli akan mai sallah wa huwa fi salati yana cikin sallah mecece ta fado najasatun najasa badalat salatu to fado watata sallar sa ta baci wa kaza idza zakara haka ma mas'alar take idan mutun yana sallah sai ya tuna wa huwa fi salati yana cikin sallar annabi thawbihi cewa a jikin tufafinsa au badanihi ko a jikinsa au makanihi ko gurin da yake sallah najasatun akwai najasa an fahimta to shi ma sallar sa ta baci dan haka kenan idan najasa ta fado akan mai sallah ko kuma ya tuna da cewa akwai najasa a jikinsa ko a tufafinsa ko a gurin da yake sallah bayan ya riga ya shiga cikin sallah to wajibi ne akan sai ya yanke sallar ya je ya gusar da najasar sannan ya dawo zuwa ga sallar sa amma idan najasar zai iya yiwa tana fadowar ya wurgar da ita ba tare da ya yayi al'aurarsa ba to suka ce hakan in yayi ya isar masa misali a babbar rigarsa ce kawai ya tube ta ya jefar da ba akwai ya ciki a ciki yana cikin sallah kawai ya najasa ta zubo a babbar rigar kawai sai ya cire babbar rigar ya wurga ta waya ya ci gaba da sallarsa shikenan an fahimta ko kuma a hula ta zubo kawai ya cire hula ya aji shikenan sai ya ci gaba da sallarsa kaga zai iya cire abin ya jefar najasar inda ta zubo zai iya cirewa ya yar ba tare da kuma ainihin wato yayaye al'aurarsa ba, to suka ce in yayi haka yayi. An bayyana jago saboda hadithin Abi Sa'id al-Khudri, inda yake cewa sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah, falamma kana fi ba'd salatihi, yayin da ya kasance a wani bangare na sallarsa, khala'ana alai, sai mu haka kawai ya tuba takalmansa, tunda manzo Allah yakan yi sallah da takalmi ba wai sallar gawa ba. Da haka wanda yake ganin sallah da takalmi, har sallar gawa akwai wanda zaka gani yana ganin kaman ba a kyautawa ko an yi saban Allah an yi sallah da takalmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallar gawa ba ma har sallar yau da kullun yana yi da takalmi, har ma cewa ya asabawa yahudi da nasara dan su a sallar su ba takalmi, suna yin sallah ne ainihin wato ba takalmi. Dan haka wata rana wannan sunna koda kai kada a cikin gida kai ta, kai sallah da takalmi, dan ranar tashin alkiyama an za a bada ladan waɗanda suka koyi Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah da takalmi, kai ma ka shiga ciki. Amma dai ba za ka shiga masallacin mutane sun sa kafir ɗinsu sun share ka shiga da takalminka ba, kaga wannan kuma akwai matsala. An bayyana ballantana sallar gawa da dama ba shimfiɗa ake ba a fili ake yi, amma sai ka ji wai ana cire girman kai wai a cire takalmi. Bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine girman kai, ai bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tawazu, ai kangarewa sunnar Annabi shine babban girman kai. Da aka bin sunnar Annabi ai sallah da takalmi shine tawazu, amma ka ce ga sunnar Annabi ba za ka bi ta ba, wannan shine babban girman kai. Da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai aka ya tuba takalmansa, falamma arra annasu zalika, lokacin da mutane sai ga gashi ana sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalminsa, khala'uni alahum, ya nuna sahabbai su ma suna sallah da takalmi, dan mai gidansu yana sallah da takalmi, suna ganin Annabi ya cire takalminsa, su ma sai kowa ya cire takalminsa, dan kila wahayi ya sauka an ce a daina sallah da takalmi, su abinda suke tsammani. Falamma qada salatahu sallallahu alaihi wasallam, da manzo Allah ya idar da sallah, qala, sai ce ma balukum alqaitum ni'alakum, me yasa kuka cire takalmanku, qalu, suka ce ra'aynaka alqaitana alaik, ya ma'aikin Allah gani muka ka cire naka takalmin, fa alqaina ni'alana, shi yasa mu ma muka cire namu, fa qala, sai ya ce sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce inna jibrila atani, a ai ku daina cirewa, ni ma abin da yasa na cire namu mala'ika jibril ne ya zo min, fa akhbarani, sai ya bar labari, anna fihi ma qazaru, yace na taka najasa a jikin su. An bayyana au qala adhan fa alqaituhu, ma shine sai na cire nawa sai na tube su, fa idza jaa ahadukum ila al masjid, dan haka idan ɗayan ku yazo masallaci, fal yanzur fina alayhi, ya duba takalminsa, fa in ra'a fihi ma qadaran, in yaga qazanta takalman nasa au adhan, ko kuma qazan wato najasa, fal yamsahu, ma to ya goge takalmin a waje, wal yusalli fihi, ma ya salla da takalminsa. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito cikin Musnad, Imam Abu Dawud shi ma ya rawaito sahihul Albani fi irwa. An bayyana jago mu kaga wannan me yasa malaika mana wannan hadithin, dan ya nuna cewa ashe idan najasar ta zubo kuma ko kuma ka tuno da najasar, kuma ya zama zaka iya cira inda abinda yake saye a jikin naka, yanzu misali gurin da kake sallar ne shimfidar ce ba ta da take da najasa, kawai ka ja baya ka janye ta shikenan, inda duma ce kawai ka ja ta gefe ka ci gaba da sallarka a ƙasa, ita ce dama aka yi fitsari akan ta kuma an manta ba wanke ba, sai ka zo ka tada sallah, kana cikin sallah sai ka gani kawai ka sa kafarka ka ture ta gefe ka ci gaba da sallarka, kaga yayi. Ko kuma kamar yanda na ambata a hula najasa ta zubo, ko kuma ka tuno hularka ta fada cikin najasa, kana cewa zaka wanke ba ka wanke ba, ka zo kai sallah raka ɗaya sai ka tuna ka cire hular, ko kuma yaro ya maka fitsari a babbar rigarka, iya babbar rigar fitsarin ya tsaya, kana cewa zaka wanke, in ka samu ruwa ba ka wanke ba, kana cikin sallah sai ka tuno a babbar rigar nan fa yaro ya ma fitsari, sai ka cire babbar rigar ka jefar, tunda akwai ƴar ciki, sai ka ci gaba da sallarka. An bayyana amma suka ce, amma malaike ta man zakara qabala linsiraf min as-salati, amma wanda ya tuna da cewa akwai najasa a jikinsa ko a tufafinsa ko a gurin da yake sallah akwai najasa, kafin ya sallama a sallah ya tuna, ko kuma bayan yayi idar da sallah sai ya tuno annahu junubun, yana da janaba a jikinsa, au ala ghairi wudu'in, ko kuma sai ya tuno ashe ma ba shi da alwala kwata-kwata ya shiga cikin sallah, fa salatuhu batila, wannan sallarsa ta ɓaci, min awwali hatin daga farkonta, yana da bambanci, ku gane wannan mutum ne gab da zai sallama ko bayan yayi sallama sai ya tuno ashe yana da janaba bai wanka ba, ko kuma ashe alwalarsa ta warware bai canza wata ba, to wannan kam sallarsa ta ɓaci. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatun bighairi dahurun, Allah baya ka ba a karbar sallah ba tare da tsarki ba. Sai malai mai fiziya ya ci gaba da cewa wa idza kana al makanu najisan, idan guri ya zama yana da najasa, waja'ala alaihi satiran, shi kuma mutun zai yi sallah sai ya sanya wani abu mai sitir cewa a daidai gurin, dahiran kuma abin da yasa mai tsarki ne, kasifan kuma mai kauri ne, bi musallasatin, in za ka karanta kasifan din sai ka karanta shi da fa'un mai yaya uku, ai sakhinan, ma'ana mai kauri ne abin da yasa, jazatis salatu alaihi mutlaqan, ya halatta yayi sallah akan wannan abin mutlaqan, saki ba kaidi. Ina fata an gane, mutum a gurin da zai sallah akwai najasa, sai ya debo rairayi ko kasa sai ya zuba a gurin ta yanda ba za ta iya tsatsafowa ta jike kasar ko ta jike rairayin ba, sai ya sallah akai rairayin shikenan tayi. Ko kuma akwai najasa a gurin, sai ya dauko ta wani carpet ko wani shimfiɗa ko wani bargo mai kauri sai ya zuba sai ya sa a gurin, sai ya zo ya hau kan gurin yayi sallah, sallarsa tayi. Shine abin da malai yake nufi da mutlaqan a kowane hali, a ani abin da yake nufi da mutlaqan din nan lil maridi, ga mara lafiya, wa sahihi, da ma mai lafiya, alama rajjahu ibn yunus, bisa ga kaulin da malam dan yunus ya rinjayar, da haka ce akwai maganganun malamai, amma wannan shine abin da ibn yunus ya rinjayar cewa idan guri yana da najasa, la'alla mutum bai da lafiya kuma akwai mushakka ko da yaushe a ce za a dauke shi daga gurin, kuma di yayi najasa a gurin, kawai lokacin sallah sai a je a debo kasa a dinga zubawa a gurin, debo a zuba a gurin, in an zuba tai tudu shikenan, kawai sai a dan dora shi akai ko a dan sa mashi shimfiɗa a sama, kawai sai ya sallah. Ina fata an gane, in an yi haka yayi wannan kaga wadihun haythu innahu la yasihu an yuqala innahu salla ala makanin najisin, kaga ba za a ce mutum yayi sallah a guri mai najasa ba, domin ya sitirce najasar, kuma abin da ya sitirce najasan abu ne mai kauri wanda ba zai iya hudo ainihin abin da aka dora din ya zamanto ya taba mutum ba. Wallahu ta'ala alam. Faslun, fasali na biyu ko na gaba shine fi ma yu'fa anhu, shi kuma wannan fasalin zai magana ne akan abin da aka yi afuwa akan sa, minan najasati, na najasa, tunda mun ji cewa najasan nan indai ta taba tufafi ko ta taba guri ko ta taba jiki sai an wanke ta, wajibi ne. To ashin akwai wata najasa da an dan yi afuwa cewa in ta taba din ita ba sai an kauda ita ba, to shine sai malai ya ce to duk da ka ji wancan karatun a wancan fasalin, to saurari wannan fasalin, shi kuma zai yi maka bayani da fashin bakin irin najasoshin da an yi afuwa a kansu. Qala al-musannif yu'fa an yasir ad-dam, an yi afuwa game da jini dan kadan, mutlaqan kowane iri, a ani abinda nake nufi da mutlaqan sawa'un, duk ɗaya ne wannan jinin, kana damu haidin, jini ne na haila, an dis dan kadan sai ya taba tufafi ko ya taba jiki ko ya taba gurin sallah, au ne fasin, ko jinin biki ne dan kadan ya taba guri, au maitatin, ko jinin mushe, ra'ahu, da mutun ya ganshi fi salati a cikin sallah, au kharijaha, ko kuma ya ganshi a wajen sallah ba a cikin ta ba, min jasadihi, a jikin sa, au gairihi, ko wanin jikin sa, ko a tufafinsa ko gurin da zai sallah shine au gairihi. To wannan jinin dan kadan, wannan najasar ya kadan da mutum ya ganta a jikinsa ko a tufafinsa ko a gurin da zai sallah, an yi afuwa akan ta, inda ya kadan ce. Wa yasirul qaih, da kuma ruwan kurji dan kadan, shine al qaih, ruwan kurji dan kadan, wasadid, da jan sirka mai jini, wato ruwan kurji ko ruwan ciwo mai hada da jini shine asadid. An fahimta? Shi alƙaih ruwan ƙurjin ne ko ruwan ciwo ne kawai, ruwan mugunya. Al-asadid shi kuma ruwan mugunya ne haɗe da jini. To wannan shi ake kira asadid. To shi ma an yi afuwa a kansa in ya zama ɗan kaɗan ne. Mutum yana da ƙila gyambo ko yana da abin nan ɗan, yana ɗan ya ɗan zubo da ruwa ko yana da maruru, shi ma yake ɗan ya ɗan an matse shi sai yake ɗan abin nan ya ɗan taɓa tufafinsa haka ɗan kaɗan, ya ce an yi afuwa a kai. Wal yasiru, to tunda an ce an yi afuwar najasa ya kadan, to ya kadan din yake, saboda in an ban mu ba a yi mana ba a bamu ma'auni ba, to kaga ba za ka iya, wani zai iya ganin fafake ki ya ce ai wannan ma ya kadan ci, wani kuma zai ce a'a daidai kaza, wani ya ce kaza, to shine sai ake so a ji yaya miqdarin kaman yaya ne dan kadan din, ta yanda kai mai karatu ko mai sauraron karatu in kaga irin wannan ka san an yi afuwa akai, in ta wuce wannan kuma ka san wajibi sai ka wanke to sai malam yake so ya mana wannan bayanin sai ya ce wal yasiru najasar da ake nufi yar kadan ma dunad dirham ita ce wadda bata kai fadin dirhami ba dirhami kudi ne a wancan lokacin suna kiyasta shi wanda sarakuna na wancan zamanin na farko har zuwa an ce tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa daular umayya suna da wani kudin da suke amfani da shi kamar dirhami amma dai a dunkule suka ce wannan dirhamin da malai yake magana akai yayi kama da wata yar da'ira wani dan zagaye baki dake jikin kafar jaki ko alfadari kamar yanda shi ma malam nan ya fara yake cewa wal muradu bid dirham abinda yake nufi da dirhami ba na kudin ba a'a albagali shi dirhamin na kafar alfadari ko jaki ai adda'iratu ai in baka gane ba dai har yanzu wani dan cycle ne wani dan da'ira dan zagaye ne allati takunu bi batinil zira wanda wannan dan zagayen yana kasa wato a aurin raƙumi ta ciki an bayyana aurin jaki ko alfadari ta ciki shine batinil zira wanda yake kasancewa a zira'i ta ciki min albagal na alfadari to wannan in dai najasar bata fi dan kaga yanzu an ba mu aiki sai ka je ka kalli kafar jaki ko alfadari kaga dan wannan cycle din yaya yake to in dai najasa bata fi fadin wannan ba to in kaga dama ka wanke ka kyauta in baka wanke ba ma kai sallah da ita an yi afuwa an fahimta wa an athari dumal haka an yi afuwa game da gurbin maruru shine addumal addumali maruru kenan to in an matse shi kaga dan gurin kan da aka matse za ga yana dan fitar da ruwa kafin ya kame ya warke to wannan gurbin maruru din an yi afuwa shi ma game da dan wannan ruwan na maruru na miki da yake fitarwa idza lam yunka in dai ba tatso shi ake ba tun matsar da aka yi masa na farko da aka matse kwayar ta fita aka bar shi to sai kuma shi da kansa yake dan fitar da ruwa kadan kadan wannan an yi afuwa amma mutum kama shi yake yana matsowa shine yace idza lam yunka in fa ba matso shi akai ba ai lam yu'sar idan kalmar yunka ta zama bakuwar kalma gare ka to bari a gaya ma idza lam yu'sar duk ma'anar su daya idan ba a matso shi ba wa andamil baragid haka an yi afuwa game da jinin kudin cizo jinin kudin cizo irin jinin sauro irin jinin kudin cizo shi ma duk yana cikin al-yasir din duk an yi afuwa akai wadinil madar da chaɓi na ruwan sama shi ma an yi afuwa wanda chaɓin ruwan sama kaga ai za ga kwatami ga waye duk ya daddebo ila ga wani gida kamar yanzu wasu gidajen ma za ka ga sokawon ta cika ba za a kira mai kwasha ba sai a dinga diba ana zubawa a kwatami to gashi an yi ruwa duk gaba ɗaya kaga ga ruwan kwatan ga abubuwa dai ba za ka iya cewa menene da menene ya haɗe wannan cabin ba to shi ma wani lokaci in ka je masallaci ko ka abun nan ka fito masallaci takalminka ko wani ya dan fallatsu za ka ga ya dan tattaba ka to shi ma cabin ruwan sama cakwalkwalin ruwan sama an yi abuwa akan dan kadan dinsa wa in kanatil azratu fihi malan yake cewa koda akwai bayan gari a cikin wannan cabin misali ruwan gurin da ruwan yake kwanciya kai ka san ana samun bayan gari a ciki to kuma ka zo wucewa wannan cabin ya taba ka ya bata maka jiki ko ya bata maka ainihin wato tufafi to wannan an yi afuwa dan kadan ne illa an takuna najasatu ghalibatan sai dai idan najasar ita tafi yawa idan ta kasance ita ta furin jayi wa aw yakunu laha aynun qa'ima ko kuma gata ana ganin ta kurukuru shine an yakunu laha aynun qa'ima ya zamanto tana da ainihi matabbaci gashi nan da ka ga da ka zo za ka ga cewa akwai najasa gata najasa ce kurukuru to yanzu ka ga ta taba ka najasa ce kai tsaye ta taba ka to akan wannan mas'ala ta abinda najasar da aka yi afuwa akai mazhabobi sun tattauna game da wane irin nau'in najasa ne aka yi afuwa akai daya sannan wane gwargwado ne aka yi afuwa akai to gaskiya akwai tattaunawa mai nisa akwai tafawut bambance-bambance masu nisa tsakanin mazhabobi tsakanin wace irin najasa ce wane irin nau'in najasa aka yi afuwa da kuma gwargwadon wanda aka yi afuwa din walakin na ha sai dai malam doctor mansur yake cewa
jami'u walakinha jami'an, sai dai gaba daya mazhabobin tattafiqu ala aslin muhimmin, duk mazhabobin gaba daya game da jinin da aka yi afwa ko najasar da aka yi afwa bakin su bai hadu ba game da nau'o'in najasar da aka yi afwar da kuma gurgurdan. Amma abun ban sha'awa inji malam yace ga baki ɗayan su sun hadu akan wani shishike, wani asali mai matukar muhimmanci. Wani asali ne sai suka ce duk gaba ɗayan su sun yarda cewa anna ma yashqu lihtirazu an, duk abin da ba zai iya yiwuwa ba zai yi matukar wahala a kiyaye daga wannan abun, mashakkatan shadidan, kuma akwai wahala mai tsanani game da a ce sai an kiyaye irin wa'annan yan najasosin, su ma a ce ba sassauci sai an wanke su. To ire-iren waɗannan duk sun yarda din najasar da akwai wahala a rabu da irin waɗannan najasoshin, akwai wahala a ce sai an gusar da irin waɗannan. Dukkanin malaman mazhabobin nan sun hada akan an yi afwa akan irin wannan. Wa hadha, wannan ka'ida da suka gina suka ce li anna dina, saboda shi addinin musulunci ya kumo alal yusur, ya tsayu ne akan sauki, la alal usur, bai kafu ba akan tsanani. Wa anna raf'al haraj, wa ala raf'il haraj, kai kuma addini ne wanda an gina shi akan daukewa mutane kunci, ba ya zo bane dan ya kawo mutane kunci, ba ya zo bane dan ya kawo mutane wahala, wahala yake so ya raba mutane da ita, kuncin yake so ya daukewa mutane. Sannan akwai ka'idar annal mashaqqata tajlibu taysir, duk inda tsanani ya zo to yana jawo sauki. Daya, sannan wa anna ma daqal amr wa annahu ma daqal amr illa tafa'a, wai babu wani al'amari da zai kuntata kuma sai kaga ya yalwata, in yayi kunci sai shari'a ta yalwata shi kuma. Sannan abu na uku, annal umumal balwa yujibu takhfif, duk abin da ya zama ruwan dare gama duniya to wannan ma a shari'a yana wajabta a sassamu sassauci, duk abin da ya zama ruwan dare to shi ba ana yin sassauci a shari'a. Sannan abu na biyar, annad darurat tubihul mahzurat, ita larura tana halatta haram. Larura abin asalin sa haram ne, amma inda larura sai wannan larura ta halatta yin amfani da wannan abu. Wa anna takalifa, sannan ka'idar su ta shida, anna takalifa bihasabil wus'i, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, shi Allah baya kallafawa sai gurgurdan iko, haka kai iya ikonka, abin da yafi karfin ikonka wannan Allah ba zai kama ka ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada wa sahabbansa kissan nan ta baulul a'rabi, wannan kissar fitsarin wannan balaraban kauyen a masallaci, mai manzo Allah yake cewa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, yace ku sani an aiko ku ne ku zama rahama da sauki ga al'umma, ba an turo ku bane dan ku zama masu tsanani ga al'umma. Wannan yana daga cikin kyawawan tsare-tsare irin na shari'ar musulunci da kuma rangwame da saukinta, dan haka sai zama faddabitu qa'ida da aka sa fi ma yu'fa anhu, game da abin da aka yi afwa a kansa, minan najasati, na abin da ya shafi najasa, huwa shine ma talji'u ilayhi ad-darura aw umumul balwa bihaythu yashqu lihtirazu min wa yahsulu al-haraj wal mashaqqa, dukkan wani abu wanda larura za ta iya fakewa da shi, ko ya zama ruwan dare ga duniya, ko zai yi matukar wahala a ce mutane su tsare kansu kar ko irin wannan abin ya same su, ko kuma ya zaman to za a samu kunci da wahala, to wannan abin an yi abuwa a kansa, an kaɗan ɗinsa an yi abuwa. Kun ji dabit ɗin, kun ji ka'idar da malaman suka bayar, da haka sai ka duba kai a ce dai mutum sai ya kankare kaza, ko sai ya kawar da kaza, ko sai ya yi kaza, kai akwai wahala. To wannan abin duk da zai jawo mashakka, ya jawo haraj, to wannan shine irin sa aka yi afwa akai, saboda ka'idar Allah wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Imam Shafi'i shi sai ya ce wal qalilu, abinda ake kira dan kadan, mata'afahun nas, abinda su kansu mutane suke yin afwa akan irin wannan dan abu dan kadan. Misali ka zo ka yi sayayya ta 10,000, kana da canjin naira 5 an rasa, ka ce rike ba a yin haka wannan al'adance ya kaga mutane sun saba yace to kash sai dai gashi kudin naka 1900 ya kama da 995 ya duba cikin akwakun yace ba naira 5 kace ba ta kawa ba ni kayan to sai Imam Shafi yace abin da ake cewa kadan shine abin da mutane suke yin afuwa akan irinsa abinda Imam Shafi yace kenan Malam Khatib sai yake cewa malamin Sheikhuna Zakariya Al-Ansari yana cewa wato al-yasiru urfan abinda ake kira dan kadan shine abinda a al'adance kadan din abinda a al'adance dan kadan za a kira shi to wannan shine Malam Khattabi shi kuma yake cewa ma la yumkinu taharruzu min la yuharraju bihi shar bal ya'fu anhu sai yake cewa abinda yana da matukar wahala a kiyaye kai daga irin wannan abun to irin sa ne shari'a ba ta kuntatawa take yin sauki akai sai ya bada misali sai ce ka asali listin istinja kaman dan alama tsarki mutun yayi fitsari dan alama danshi nan tunda ba cewa akai ka tsokala hannunka cikin al'aura ka lalle sai ka fito da abin da ke ciki ba ka riga kai tsarki ya dige to ai in ka duba zaka ga akwai dan danshi a jikin gabanka sai aka ce ka wanke shi dan wannan wanda yake dan ciki cikin wanda ruwan kila bai kai gare shi ba an yi ma afwa wannan cila sa maka yace sai ka wanko jan ciki an fahimta yace wal amalul qalil fi salati wa yasiru dima wa ghairi zalika malam khattabi yake cewa kaman aiki dan kadan a cikin sallah kana cikin sallah kadan ji kaikayi kadan sosa haka ai an hana yin aiki a cikin sallah ma banda dan kadan kadan sosa haka babu komai wa min zalika suka ce daga cikin irin misalin haka atharu dhubab yanzu misali kuda kowa ya san yana fadawa cikin najasa yaje ya haukan fitsari ya haukan bayan gari yanzu waye ya taba kuda yaje ya haukan bayan gari sai yazo ya hauka riga mutun sai kaje ga wanke na'am yanzu in aka ce irin wannan sai ka wanke to kullun sai dai ka ne ka fesa shaltos ko ka nemi wani guri da kuda ba zai hau din da dai gurin kazanta ne gurin kuda to kaga akwai mushakka in aka ce da kuda ya hau kanka to najasa ta hau sai ka wanke kan kai sallah kuda nawa ne zai hau kanka kuma wace sallah zaka yi a wani guri zaka tsaya kai sallar da ba kuda ba zai hau jikinka ba kun fahimta su saboda kan aka ce ire-iren waɗannan yan kadan abubuwa yan kadan su waye an matsi an ce an yi su to akwai damuwa an fahimta zai je ya taka abu da kafafsa aw ya diru wa yahuddu ala thawbin aw badani wa min dalika dinu shawari fi zamanin shita haka kuma cakwalkwalan hanya a lokacin damuna in ka ce lalle ba a san koyaya a ga tabi a jikinka to kaga shi ma akwai mashakka wa ma yasibul khub wan na'al min awratid dawab haka abin da yake taba takalman da muke sawa na kashin dabbobi da fitsarun su da kuma dukkan abin da ake takawa akan hanya da makamantan haka yace yana daga cikin abin da zaka riskar da shi da wannan yanzu misali mahauci a ce lalle ba a so yayi sallah da jini a jikin rigarsa kaga ya mun ya abun zai yi akwai mushakka yanzu mahauci a ce kar yayi sallah ko kuma me ya san masai a ce lalle zai zama kilin kaman kai yanda ba kar a ji shi yana dan wani dan bashi ko a ga kayan sa da wani dan dabbara abin nan ba a so kaga wayannan duk abubuwa ne wadanda akwai me akwai mushakka suka ce za a riskar da irin wannan irin abin da ke taba mahauci na jini a lokacin aikin sa irin abin da ke taba likita ko mai ta'ammuli da ainihin wato majinyata wani lokaci za ga jini ya taba shi musamman masu dressing da sauran abubuwa irin wannan haka me ya san masai in aka ce duk sai sun kiyaye kansu daga irin waɗannan najisoshin da suke amfani da su ba a so a ga komai kankanta ta jikin su to akwai mushakka an fahimta kawai abinda ake so sharadi kada ya zamanto akwai sakaci haka in ka dauki mai shayarwa dole ita ma duk mace mai shayarwa zaka samu wani lokaci dan fitsarin da yaro ya bata kula da shi ba ko bata san ya taba ta wani sai an yi abuwa akan irin waɗannan abubuwa din an fahimta tai iya ba mutun ya iya bakin kokarin sa ya kawar da najisa wanda ta gagara gusarwa ko saboda kankanta ta ko saboda wahalar gusar da ita to kaga irin wannan shine wanda ake cewa an yi afwa akai da haka an ka duba ka bin maganganun malamai a ciki akwai wadanda suka yalwata wajen afwa akan hadda najisa wanda take mughallaza mayan gari da fitsari a cikin su akwai kuma wanda suka kuntace abun nan din akwai kuma wanda sun tsananta kaman al-Bahuti, wani malami da ake kira al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, wannan shi cewa yayi a cikin Kashful Qina cewa yayi ba yi afuwa ba akan najasa komai kankantarta, cewa yayi walau lam yudrika hattarfu, koda ido baya iya ganinta, matukar ta kayar da ta taba kayanka koda ido baya iya ganinta, yace sai an wanke shi ba wani afuwa akai. An bayyanta aka ce to kaman abinda kuda yake zuwa ya taka najasa ya taho da ita ya zo ya hau kan jiki yace har ita. Me hujjar mallam yace Allah ta'ala yace wa thiyabaka fatahhir, Allah bai ware ba, wa thiyabaka fatahhir fa in kana min sabilin lam yu'fa anhu li'annahu fi hukm al-bawl aw al-ga'ib, yace in dai har Allah yace wa thiyabaka fatahhir fa in kana min sabilin la yu'fa an, in ya zamanto ta irin wannan hanyar ba za a afuwa ba, dai annahu fi hukm, domin duk abin da ya hau din in fitsari yaje ta ko fitsari yazo ya hau kanka hukuncin dai hukuncin fitsari yana nan, in ya ta hau bayan gari yazo ya hau kanka hukuncin bawali yana nan. Da aka ala ayi halin kun ga mas'ala ce wanda malamai sun tattauna akan yu'fa an yasiru dam ko yasiru najasat. Da aka dai a dunkule ka'idojin da wancan malamai suka bayar ita su za a duba duk abin da yake da matukar wahala a iya wato kiyayewa daga taba jiki, kamar misalan da muka bayar, to wannan shine wanda an yi afuwa akai gurgudan abin da aka yi afuwan, kuma mun karanta kun ji ainihin wato shine da'iratun fi batin zira'il baghali aw alhimar, to in dai bata fi fadin haka ba an yi afuwa akai, wallahu ta'ala alam. An ce lokaci yayi ko zai mu tsaya a nan, dama mun zo karshen babu ko abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu